بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zai zama darasi na takwas kenan cikin wannan jiringiya ta darussa daga littafin as-sunna wallafar Harb ibn Sulaiman al-Karmani alhamdulillah Allah ya gafarta masa daga cikin wannan daura da muke daga garin Buwari a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato daga masallacin mai martaba sarkin Buwari zamu tashi a inda mallam yake fada daga lambar wato gaba ta 179 da yace hadasana Azhar Ahmad ibn Azhar qala hadathana Marwan ibn Muhammad qala hadathana Abu Muslim al-Fazari qala sami'tu al-Auza'i wasu ila ar-rajulin qala ana a'lamu anna as-salata haqqun wa la usalli ce mutumin da yace na yadda sallah gaskiya ce amma bazan yi ba qala yu'radu ala as-sayf za a zo a daura shi a bakin takobi a nuna mai koye sallah ko a kashe shi fa in sallah shikenan wa illa qutili qala wa sami'tu Abu Sa'id ibn عبد العزيز سئل عنه قال يهبس yace an tambaye shi game da wanda yake yin sallah yace amma ya yi da sallah duk daidai ce yace yuhbas za a kama shi a kulle shi wayudrabu amai bulala hatta yusalli har sai ya tuba yayin sallah qala ahmad qala hadathana ahmad qala hadathana abdullah ibn yazid qala hadathana abdullah ibn layyah qala hadathani bakr ibn amr al-mu'afiri ar-rajul qala qala uqbah ibn amir inna ar-rajula la yatafaddalu al-imana kama yafdulu thawb al-mar'a yace shi innar rajula lalle shi mutun la yatafaddalu al-imana yakan zarce imanin shi ya zama yayi bushi yayi mishi babban riga kama yafdulu thawb al-mar'ati kamar yadda wato tufan mace ke jan kasa wato mutun wani imanin shi yana mai ya cika shi har ya dinga jan kasa kamar yadda sitar mace ke jan kasa وحدثنا علي بن يزيد قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا سلط ابن دينار قال سمعت ابن ابي مليكه يقول لقد اتى علي برهة من دهري وما اعرف اني اسمع رجلا يقول اني مؤمن يجي اني وني زماني دبن تبجن وني نا cewa shi mu'mini bane والله ما رضوا بذلك حتى قالوا انه لمؤمن والله بس يرد هكا با سيدا هكا بو انا فدا وانك ummuhu wa ukhtu koda mutun ya aure yarsa da yar uwa da mahaifiyarsa da yar uwarsa wajen sabo kenan wallahi innahu la mu'minun koda yayi haka sai su ce mu'mini ne ka imanin jibrila da ba wanda yake ikrarin imani amma sai aka baka samu wasu wanda suna mai lefuka da irin wannan manyan lefuka amma sai ka ji wani wansa na cewa wai shi imanin sa ma irin imanin jibrili ne ma kana muhammadun liyatafawaha biha yace annabi muhammad ma bai taba fadan haka ba wallahi yace na rantsi da Allah laqad adraktu aktsara min 300 min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na riski sahabbai sama da mutum 300 na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma minhum rajulun yace wallahi babu wani mutum a cikin su ya mutu wanda zai mutu illa huwa yakshan nifaqa ala nafsi ina jin tsoron karfa ya samu matsala suna tattalin imanin su suna nan da can amma an samu wasu wanda ba aikin imanin suke ba barna ma suke amma suna cewa wai imanin sai na Abubakar da irin na Jibril qala hadathana Ahmad qala hadathana Sufyan ibn Uyayna al-Zuhri an Salim an abihi qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akahu fil haya'i watara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wani na ma dan uwan shi wa'azi cewa kai ka cika kunya ka daina kunya ka zama kana da sakin baki ka dinga fitowa fili kana mai da martani ka dinga kaza fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a wata riwaya cikakkiya da'u ka rabu da shi alhaya'u min aliman wannan kunya kawaici da yake da shi da mai da komai ba komai ba da ainihin wato rike bakinsa da tsoron kada ya magana ta sakin baki wannan wata shu'uba ce cikin shu'abul iman wannan hadisi na cikin bukhari da muslim wa hadathana ahmad قال حدثنا ابن سعيد عن حبيب بن شهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت ابا هريره يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال عطاء يتنحى عنه الايمان ان متين زي wannan barnar sai imani ya koma gefe ya rabu da kai sai ka gama ya dawo inda kake قال حدثنا احمد قال حدثنا يحيى عن عوف قال الحسن
yace yujanibuhul iman, imani zai koma gefe, madama kazalika matakar mutun na cikin farnan, fa in raja'a in ya dawo, raja'ahu sai imani ya dawo mushi. Qala dasana Ahmad, qala dasana Yahya, qala dasana Ash'asu an al-Hasan an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu was-salam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi alaihi salatu was-salam qala yunzaqu minhu al-iman, za a kwabe masa imani, za a tumbuke imani, fa in taba uida ilayhi al-iman, in ya tuba sai a mai masa da imaninsa. Wa samitu Ahmada qila lahu al-murji'atu manhum, akace Allah ga ta malam murji'a su waye su, qala sune man za'ama anna al-iman qaulun, masu ganin imani magana ce kadai. Babu salati khalfal murji, hukuncin sallah a bayan mai irin wannan aqida, mai cewa imani magana ne kare banda yake. Qala samitu Ahmad yaqulu la yusalla khalfa man za'ama anna al-iman qaulun idha kana da'iya, duk wanda yake cewa magana ce kawai imani, kuma yana kira zuwa ga wannan addinin, wato jagora ne a wannan bid'ar, to ba a sallah a bayan sa. Amma wanda ba jagora bane, shi ma mabiyi ne, shi ma halabe ma san me aiki nufi da abun ba, wannan bai da matsala ta wajen ai sallah bai shi. Wasu miti saka ya kulu man kala ana mu'minun fa huwa murjiyun, qultu salata khalfa, qala la. Hadisi saku dan rawiya yace wanda yace ni mu'mini ne kadai, bai ce insha Allah ba, yace murji'a ne. Aka ce Allah ta mallan ana ai sallah bayan shi, yace a. Wasu miti saka aidan ya kulu awwalu man takallama bil irja'i za'amu annahu al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, farkon mutumin da ya fara fadan irin wannan magana za'amu, ana cewa sunan shi Al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka yazo a cikin tarihi, haka aka bada labari cewa ya faɗi wannan magana, amma daga baya ya tuba, to kuma sai suka rike ta, suka ci gaba da yi bayan shi ainihin wato ya abin. Abu Hanifa shi ma an ce ya faɗi wannan magana, domin wannan mutumin da aka ambata malamin Abu Hanifa ne shi, Muhammad Al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, malamin Abu Hanifa ne, domin gashi da kaga Khallal ya kawo daga dai shi harbu din nan wata riwaya daban cewa Isaka dan Rawiya ya ce daga Mu'ammil daga Sufyan al-Thawri daga Abbad cewa an ce wa Abu Hanifa, ya Abu Hanifa rajulun qala ana a'lamu anna al-Ka'ba haqqun walakin la adri hiya allati bi Makkah aw hiya allati bi Khurasan amu'minun huwa, qala na'am, sai Mu'ammil ya ce Sufyan ya ce ana ashhadu annahu inda Allah min al-kafirin hatta yastabina anna al-Ka'ba al-mansuba fil harb, ya faɗi wani dogon zance ne da suka tattauna da shi. To irin wannan maganganun duka an same su daga gare su. Yace summa galabal galatil murji'atu hatta sara min qauli, sai kuma murji'a suka kutsa suka kutsa a cikin wannan zance, har ya zama da su an san su da wannan zance. Anna qauman yaquluna, har ma suna cewa man tarakal maktubati, wanda ya bar salolin farilla, wa sauma ramadana, yake yin azumin ramadan, waz zakata, yake bada zakka, wal hajja, yake yin aikin haji, wa ammatal fara'id, da dukkan sauran farillai, min ghairi juhudin biha, amma ba ya karyata bane, suka ce anna la nukafiru, ba ma cewa kafiri ne, yurja amruhu ila Allah, a jinkita al'amari sai an je lahira kawai za a ga, duk bai yin waɗannan amma a bar shi sai an je lahira, ba da in huwa muqir, in dai ya yarda waɗannan abin shari'a ne, kuma ya yarda Allah ɗaya ne. Haula'il murji'atu alladhina la shakka fihim, wannan sune murji'a, summa hum asnafun, ce kuma kala kala ne, minhum man yaqulu nahnu mu'minuna albatta, kunda suke cewa mu mu'minai ne ba shakka, wala naqulu inda Allah, ba mu ce mu a gurin Allah mu'minai bane, wa yarawna al-imana qawlan wa amala, wa haula'i amsalu, wannan sun fa saukin matsala, wa firqatun, akwai wanda kuma yaquluna suna cewa al-imanu qawlun wa tasdiquhu al-amal, fadi shine imani, abinda ke gaskata shine aiki, walaysa al-amalu min al-ibada, amma su ba su yadda aiki imani bane, walakin al-amala farida, sun yadda aiki farilla ne, wal imanu huwa al-qaul, wa yaquluna hasanatuna mutaqallaba, wato ayyukanmu mutaqabbala, ayyukanmu na al-khairi ana karban su, wa nahnu mu'minuna inda Allah, wa imanuna wa imanu jibril wahid, duk aikin al-khairi da muka yi dole Allah ya karba, imanin mu irin na jibril ne. Mala yace fa haula illazina jaa fihimul hadithu, waɗannan su ne hadisi ya zo game da su cewa annahumul murji'a allati lu'inat ala lisanil anbiya, wani hadisi yace akhbarana baqiyat ibn al-walid an zur'a ibn abdullah az-zubaydi anna shaykhan haddathahum an mu'adh ibn jabal قال لعنت المرجئه والقدريه على لسان 70 نبيا ان تصينه المرجئه والقدريه اباكين انباوا 70 اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وانا حديثي daga shi kasan da yafi hashashi ya fitar da shi a cikin musnadin sa wanda isnadin gashi nan a ciki akwai zura ibn abdullah wanda shehi ne majhuli sannan baqiyat ibn alwalid ya kasance yana yin anana kuma mudallisi ne wallahu a'lam malai yace wa da sana abdullah ibn hukay ubaykin qala samitu yusuf ibn asbatin yaqulu amma almurjatu fahum yaquluna aliman kalamun bila amal man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah huwa mustaqbilul iman ka iman jibril wa mika'il wa in qatala kaza wa kaza mu'minan wa taraka salata wa siyama wal qusama min janaba suka ce wato mutumin da yace yace la ilaha illallah to imanin shi ya cika kaman na jibril kaman na mika'il ko ya kashe mu'mini ko ya ba sallah ko ya ba azumi ko baya wankan janaba wa hum yarawna sayfa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai su dauki takobi kuma su kashe musulmai kaga tanakuki musulmai da ke sallan ko kashe su Allah ya kyauta wa haddathana ali ibn yazid qala haddathana isma ibn al-mutawakkil qala sami'tu sufyan ibn yana al-murji'a qala man za'ama anna salata waz zakata laysa min al-iman an tambaye shi sai murji'a yace wanda suke ganin cewa da sallah da zakka ba aikin imani bane قال حدثنا ابو سليمان يحيى بن عثمان قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني فطر بن خليفه عن ابن ثابت عن ابي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفان من امتي لا يدخلون الجنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي اكو سبتاني غدا بيو الامه تاعها ما سيغا الجنه با يجي القدريه والمرجئه هذا حديث ضعيف ايضا وانا حديثي ده شي ده ايران شي ايران حديث محمد بن عبد الرحمن al-Qushairi da isnadi irin wannan munkari ne ba a karban sa saboda wannan Muhammadu din wato dan Abdurrahman Bautuhuli ne ba a san shi ba wala hadisu ghayru thabit wa hadathana Muhammad ibn Musaffa qala hadathana Baqiya qala hadathana al-Mu'afa ibn Imran al-Mawsili an al-Qasim ibn Habib an Nizar ibn Hayyana an Ikrima qala qala ibn Abbas ittaqu hadha al-irja fa innahu shu'batun min an-Nasraniyya yace ku guji wannan irja'i wallahi wani yanki ne na kristanci eh wannan hadisi shi kuma ibn juziya kawo shi a cikin tafin shi al-ilal al-mutanahiya wanda shi ma bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai inganta mawqufan daga shi ibn Abbas duk da yake a cikin sa akwai nazar ibn Hayyan wanda ana da maganganu a kansa wa hadathana Amr ibn Usman qala hadathana Baqiya qala hadathani Abu al-Ala' al-Dimashqi qala hadathani Muhammad ibn Juhada an Yazid ibn Humayr am Mu'adh ibn Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yace ku saurara wa inna Allah qadda ala al-murji'ah wal qadariyah ala lisan 70 nabiyya yace Allah ya tsine musu harshen annabawa guda 70 illa anna sinfayn min ummati la yadkhulun al-janna ala inna sinfayn min ummati la yadkhulun al-janna al-murji'ah wal qadariyah wannan yana cikin sunan Ibn Abi Asim da littafin Tabarani al-Mujam al-Kabir kuma da'ifi ne na ganin mu tsaya anan ko bari mu tsaya ana wannan kasadin ya zama abun nan naki shi kenan shi na kasa adadu insha Allah da wadannan sun riga sun kwace fadan nan gaskiya sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.